China tana da matakai sai bayan dai wanda za ta yi dauka game da wannan hukuncin bisa kudi wanda hukumomin sojan Najeriya suka zartar game da bori da suke cewa waɗannan sojoji sun nuna.
Eh, wani irin wasu irin matakai ne?
Eto, na farko kamar abu ne idan akwai kudurori na majalisar ɗinkin duniya akwai misali kuduri na bakwai that is article 7 kenan muke ce mishi da Turanci. Abu ne da shi wannan kudurin ya ba majalisar ɗinkin duniya daman katsa London inda take ganin hukumomi masu mulki suna kokarin cin zarafin bil'adama ba ma idan har matakan da kafar take son ta dauka ya danganci shari'a wanda ake ganin babu adalci a shari'a da kuma irin hukuncin da kotun kasar ta zartar game da zarge-zarge da ake yi waɗanda ake yi aka zartar hukunci. Na farko tunda ya shafi Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka rattafa hannu akan kudirin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi kare 'yancin bil'adama na 1948. Sabili da haka idan majalisar ɗinkin duniya tana da kai da za ta ɗauka, na farko shi ne ta umarci Najeriya da cewa wannan hukuncin da aka yi ba a yi adalci a ciki ba. Sabili da haka tana roƙo ga gwamnati Najeriya da ta jinginar da wani hukunci wanda kotun sojoji na ƙasar suka zarta domin a maida waɗannan shari'ai zuwa kotun farahulla domin kotun su zartar da hukunci wanda zai yi la'akari da 'yancin bil'adama. Na farko kenan, idan har Najeriya ta bijire kan buƙatar majalisar ɗinkin duniya, mataki na biyu wanda majalisar za ta iya ɗauka shi ne tana iya kiran kwamiti na majalisar ɗinkin duniya wanda yake da alhaki akan 'yancin bil'adama su gabatar da kuduri wanda zai yi tir da matakan da gwamnatin Najeriya take son ta ɗauka wanda suka shafi wannan hukuncin da kotun soja suka zartar akan waɗannan sojojin 53. Idan har an zartar da wannan kudurin yana iya haibanta ma kima da ake gani da ƙasar Najeriya a majalisar, sannan kuma yana iya hana zuwa gaba majalisar ɗinkin duniya ta yadda da ma membership da kamar Najeriya ta shiga daga cikin ƙasashe wanda suke da alhakin lura da haƙƙin bil'adama a duniya, domin a yanzu haka Najeriya memba ce.